Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 19 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballe, janar kulin fawa bakar fatan farko da ya taba rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka, kanin tsohon shugaban kungiyar manyan hamsoshin sojan Amurka, ya rasu a jiya litinin da cutar COVID-19. Ya mutu yana da shekaru 84 a duniya. Babban wakilin Amurka a Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ya yi murabus a kan mukaminsa ƙasa da watanni biyu da Amurka ta yanke shawara mai tsarkakiya ta janyewa daga Afghanistan. Kana wasu 'yan adawan Rwanda sun mutu a wani yanayi mai ban al'ajabi a cikin da wajen ƙasar, lamarin da ya haifar da fargaba a cikin 'yan shekarun nan.
Kanin labaran kenan. Jama'a Jamhuriyar Nijar na ci gaba da yin tsokaci kan rasuwar tsohon sakataren harkokin wajen ƙasa Amurka, General Colin Powell, bayan fama da cutar COVID-19.
Kowa ne ya so ya kawo gudunmuwa a ƙasar shi, kawurin gudunmuwa da Colin Powell ya kawo a ƙasar Amurka. Lallai rishi ne babba ga Amurka da duniya gaba ɗaya.
A Najeriya kuma, masana harkokin tsaro sun bayyana maragayi tsohon sakataren harkokin wajen ƙasa Amurka, General Colin Powell, a matsayin gogagge a harkar tsaro da diplomasiya. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labarin duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. General Colin Powell, bakar fatan farko da ya taba rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka, kanin tsohon shugaban kungiyar manyan hafsoshin sojan Amurka, ya rasu a jiya litinin da cutar COVID-19. Ya mutu yana da shekaru 84 a duniya. Iyalansa sun sanar da rasuwar nashi ne a wani sakon Facebook da yake cewa, "Mun yi rashin dattijo kuma abin kaunar mu, gashi miji, uba, kaka, kana gurzon ba amurke." Iyalan nashi sun ce Powell ya samu cikakken allurar rigakafin COVID-19. Sun kuma gode wa ma'aikatan asibitin ƙasa na Walter Reed a wajen gundumar Washington da irin kyakkyawar kulawa da suka bashi a kwanakinsa na ƙarshe. Powell ya kasance babban jami'in diplomasiyyar Amurka daga shekarar 2001 zuwa 2005 a wa'adin farko na mulkin gwamnatin shugaba George W. Bush. Shugaba Amurka Joe Biden ya kira Powell da mai kishin ƙasa da bai da tamka, wurin karamci da mutunci. Babban wakilin Amurka a Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ya yi murabus a kan mukaminsa ƙasa da wata biyu bayan da Amurka ta yanke shawara mai tsarkakiya ta janyewa daga Afghanistan. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ne ya sanar da murabus ɗin Khalilzad a wata sanarwa a jiya Litinin. Yana mai cewa mataimakinsa Thomas Ross shi ne zai maye gurbinsa. Ya ce, "Ina miƙa godiya ga aikinsa na shekara da shekaru ga al'ummar Amurka," inji Blinken. Khalilzad ya kasance wakilin Amurka na musamman a Afghanistan shekaru 3 da suka shuɗe, inda ya aiki a ƙarƙashin shugaba Joe Biden da tsohon shugaba Donald Trump. Kafin nan, ya yi aiki a matsayin jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya da Iraki da kuma ƙasar Afghanistan a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasa George W. Bush. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan adawan Rwanda sun mutu a wani yanayi mai ban al'ajabi a ciki da wajen ƙasar, lamarin da ya haifar da fargaba a cikin 'yan shekarun nan. A ranar 14 ga watan Satumba, an harbe wani tsohon jami'in soja mai suna Rebukat Karamingigo yayin da yake tuki zuwa ƙasar Mozambique. Tun a cikin shekarar 2016 ne Karamingigo yake fadawa hukumomi cewa ana yi wa rayuwarsa barazana. A farkon watan Satumba, wani shahararren mawakin zamani Jay Polly shi ma ya mutu yayin da yake tsare a hannun hukumomi, bayan da hukumomin suka ce sun kama shi yana shan wani abin maye. A cikin watan Fabrairu, an ciro wani ɗan adawa Saif Bamfuriki a cikin motarsa, aka harbe shi har lahira a Afirka ta Kudu a cikin abin da 'yan sanda suka ce fashi da makami. Amma 'yan Rwanda da dama sun ce an auna ɗan gudun hijirar ne.
To madalla, An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Jama'ar kasashen Afirka ta bi sahu wajen bayyana alhinin rasuwar tsohon sakataren harkokin wajen gwamnatin Amurka, General Colin Powell, wanda ya rasu jiya Litinin bayan fama da cutar COVID-19. Jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashe da wannan al'amari ya ɗau hankalin jama'a, kamar yadda za a ji a wannan rahoto da Salamu Muhammad Barma ya aiko mana daga birnin Yamai.
Colin Powell, wanda ya rike manyan makaman soja da na gwamnatin Amurka, ya yi suna a fadin duniya kasancewarsa bakar fata na farko da ya haye kololuwar tsarin shugabanci a kasar da ke matsayin jagorar kasashen duniya, abinda ya sa wasu ke kiransa gwarzon maza. Jami'i a wata cibiyar nazari da binciken sha'anin tsaro Mustafa Abdullahi na cewa rasuwar Colin Powell babbar asara ce ba ga Amurka kawai ba, magana ce da ta shafi duniya baki daya.
Colin Powell babban shahararren soja ne, shahararren mayaki ne, kuma shahararren dan diplomasiya ne. Shi ne baki musamman na farko wanda ya rike makami na hamsin soja na farkon General Four Stars kasa babba ne, shine kuma baki musamman na harko jagoran diplomasiya na Amurka. Kowane ne ya so a ci ya kawo gudunmuwa a kasar shi, kawo irin gudunmuwa da Colin Powell ya kawo a kasar Amurka. Lalle rishi ne babba ga Amurka da duniya gaba daya.
Marigayin wanne dan jam'iyyar Republican ne baya boye matsayinsa a duk lokacin da bambancin ra'ayin siyasa ya taso a tsakaninsa da shugabannin jam'iyyar, kamar yadda aka gani a lokacin da jam'iyyar Democrat ta tsayar da Barack Obama a matsayin dan takararta, haka kuma ya juya wa Donald Trump baya a fafatawarsu da Joe Biden. Abinda ke nuni a fili karala, Colin Powell ya fi son kasarsa fiye da komai. Shugaban kwamitin tsaro a shuɗaɗɗiyar majalisar dokokin jamhuriyar Nijar, Honorable Hama Asa, na yaba wa kyawawan ɗabi'unsa.
Ya kai zarumi wanda yake ya yi rawa a zo a gani yau sabuwar duniya mai tasowa. Abinda ake so wato mutum ya yi aiki wanda yake kasace ta shaida duk duniya ta shaida. To wannan ɗan ta halaki lalle yan siyasa na Amurka ko na wajen dama ko na wajen hauni lalle suna bukata ta yi. Mutane kuma suna so ne ya zama shugaba na kowane irin fanni, saboda yayi aikin soji, yayi hice bisa gare, yayi aikin siyasa, yayi hice bisa gare, ba a ga wani babban lahi gare ba, sai dai aikin da ya na zarumtaka.
Colin Powell wanne ya jagoranci yakin da Amurka da kawayenta suka kai a yankin Gulf bayan kasar Iraki ta mamaye Kuwait a 1991, ya taka rawa wajen sake afkawa gwamnatin marigayi Saddam Hussein a shekarar 2003, bayan ya gabatar wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wasu hujjojin da ke cewa Iraki ta mallaki makaman ƙare dangi, kafin daga bisani a gano gaskiyar lamari. Shekaru goma bayan yakin da ya kawo ƙarshen mulkin Saddam Hussein, Colin Powell ya yi nadamar abin da ya kira kuskuren da ya tabka sakamakon aiki da hujjoji marasa tushe, alamar da ke nuna kyakkyawar halayyar da ake yi masa shaida akan ta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu.
Yanzu da Washington da Beijing suka amince bisa ka'ida, shugabannin su biyu za su yi ganawa ta yanar gizo kafin ƙarshen shekarar 2021. Masu sharhi sun yi saɓani akan ganawar tsakanin shugaba Joe Biden da Xi Jinping, cewa ita ce hanya ɗaya tilo da za ta kyautata dangantakar Amurka da China da ta yi tsami. Wasu masu sharhi suna ganin ganawar za ta kwantar da ƙura. Wasu kuma da suka tattauna da sashen harshen China na Mandarin na muryar Amurka sun musanta cewa taron shugabannin biyu na sake fara tattaunawan aiki tare zai zo da ƙaru bale akan manyan batutuwa da kuma dadaddin tankiya da ke tsakanin kasashen biyu. Ivan Medros, shehun malami ne a sashen karatun harkokin kasashen waje na Jami'ar Georgetown, kana babban mai baiwa tsohon shugaba Barack Obama shawara akan yankin Asia Pacific, ya faɗa cewa shugabannin biyu su ne za su iya fara buɗe hanyar tattaunawa tsakanin kasashen. A ranar 6 ga watan Oktoba, mai ba da shawara akan tsaro a fadar White House Jake Sullivan da takwaransa na China kuma babban jami'i a hukumar zartarwa da harkokin kasashen waje Yang Jiechi sun yi wata ganawar sa'o'i 6 a Zurich, babban birnin kasar Switzerland. A ƙarshe, a jiya Litinin, ma'aikata a kasar Haiti sun yi yajin aiki domin kalubalantar taɓarɓarewar sha'anin tsaro a kasar, lamarin da ya janyo hankalin duniya akan kasar sanadiyar yin garkuwa da wasu 'yan wata ƙungiyar yaɗa addini ta Amurka da ke aikin jinƙai a kasar. Titunan babban birnin kasar Port-au-Prince sun yi shiru a jiya Litinin, yayin da ma'aikata suke zaune a gida domin bayyana rashin gamsuwarsu da taɓarɓarewar tsaro a kasar. A jiya Litinin, fadar White House ta ce hukumar FBI tana nan tana kokarin gano masu yada addinin domin kare lafiyarsu. Sakatariyar jarida a fadar White House Jen Psaki ta ce shugaba Joe Biden yana samun ƙarin bayani lokaci-lokaci akan kokari da FBI da ma'aikatar harkokin wajen Amurka suke yi. An kulle yawancin kasuwanci da makarantu a jiya Litinin a kasar Haiti. Haka zalika, motocin sufurin jama'a suka daina aiki.
A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake jimamin mutuwar tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka, General Colin Powell, masana tsaro da ƙwararru a Najeriya na tsokaci kan marigayin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Lokacin da Colin Powell ya zama hafsan hafsoshin America yana da shekara 40, wanda yake a wannan lokacin shine hafsa mafi karancin shekaru da ya taɓa riƙe wannan makami, shine kuma hafsa na farko baƙin fata. A yanzu kaga har an samu wasu hafsoshi da yawa suka biyo bayan shi, baƙaƙe wanda yake a yanzu ma ministan tsaron America din, wanda yake shi ma tsohon janar ne, kaga shi ma baƙi ne.
Group Captain Sadiq Garba Shehu ke tsokaci kamar gayi a General Colin Powell, tsohon babban hafsan hafsoshin rundunonin mayakan Amurka, kana tsohon sakataren harkokin wajen Amurka na farko baƙar fata. Farfesa Muhammad Tukur Baba na ganin cewar duk da ɗimbin nasarori da general ɗin ya samu a ƙaddamar da yaƙi akan ƙasar Iraki, shine babban kuskurensa da ya yi.
Yaƙi da ya kai Iraq ga cewa suna da makaman ƙare dangi, tarihi ya nuna ƙarya aka yi. Kuma shi Colin Powell shi ya je zauna a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa wa duniya cewa lallai sun tabbata su Iraki tana da wannan makaman.
To sai dai kuma Group Captain Sadiq Garba ya ce a yayi nadamar wannan yaki.
Cikin abubuwan da yake da na sani a kai shine yadda 'yan leƙen asirin America suka je suka kawo mushi shaidan cewa ƙasar Iraki tana da wasu makaman ƙare dangi, wanda shi kuma akan haka ne a matsayin shi na babban hafsa wanda zai ba gwamnati shawara akan yaƙe-yaƙenta, ya ba da shawaran a yaƙe-yaƙe. Sai kuma daga baya aka zo aka ga wannan maganan ba haka take ba, har ya mutu yana da na sani akan wannan abu. Ni ina ganin shi wato mutum ne yana da kwarjini, tunda ba kowa ne zai mistake kuma ya dawo ya ce wai yayi wannan mistake din ba.
A cewar Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, ko ba komai, General Colin Powell ya zama jangwarzo.
Ya fito ya tsaya akan martabar darajar America, amula ta duniya da kuma harkar soja, akan cewa dole a samu sojoji masu ƙarfi, amma ba dole a yi amfani da su da ƙarfin tsaya a cigaba da a cima bukata ba.
To ko a iya cewar mutuwar General Colin Powell ka iya haifar da giɓi ga Amurka? Har ila yau ga Group Captain Sadiq Garba.
Banda shugaba Trump, kusan duk wani shugaba da ya zo bayan ma ya bar aiki ya ɗauki Colin Powell a zama mai shawara kan shi. Lokacin ya zama hafsan soja ɗin na America, akwai lokacin da aka samu wani ministan tsaro ne ko ministan ƙasan waje na America, Les Aspin, wanda yake shi wannan ɗan ina da yaƙi ne. Shi kuma Colin Powell akwai wani dabara na yaƙi da ya kawo, wanda yake soja har yanzu suna la'akari da kanshi. Shi ne meye, ba zai yadda a je yaƙi ba sai ya tabbatar cewa yaƙin nan ya shafi interest ɗin America, sai kuma ya tabbatar cewa yana da sojoji isassu. A lokacin shi baya bari America ta shiga yaki in ba an samu sojoji waɗanda suka isa ba. Baya sai ran soja ko guda ɗaya. To sai ya tabbatar cewa abinda ake kira overwhelming force, wanda yake wannan kuma dabara tashi ta biya shi da yawa a cikin wasu yaƙe-yaƙe. Ana cewa a tarihi cewa kafin ya sauka ya shugabanni yaƙi da America ta yi har guda 28. To yawancin su ya ci nasara a kansu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka, daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashirin ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Idan ka duba shi kuma gwamnatin Zamfara koda da gaskiya ne ko kuma ba gaskiya bane. Amma ya nuna cewa gwamnonin jam'iyyar PDP sun san irin halin da yake ciki da kuma irin matsalolin da yake fuskanta musamman na wajen kashe-kashen mutane da kama-kame da sace-sace. Amma ba su taimaka mishi ba.
Bari mu koma Zamfara. Babban abin da ya dame ni da gwamnatin Zamfara. Ai ya saki Allah. Ba rishe ba ya saki Allah ya kama iska. Yana fa zaman sa bai je ma fa kotu ba. Allah cikin ikonsa da girmansa da iyawarsa ya dauko gwamnati kato kam ya mika masa.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da zuwa kashi na biyu na wannan shiri na tsaka mai waya da ke duba dalilan likitan da ke adabar jam'iyyar adawa ta Najeriya ta PDP. Wanda Nasiru Adamul Hikaya wakilinmu da ke Abuja shirya mana tattaunawa da muhawara tsakanin injiniya Abubu Galadima da kuma Umar Sani Dekat hadimin tsohon mataimakin shugaban Najeriya na Madisambu. To amma kafin mu kawo muku ci gaban muhawara din, bari mu ji wayannan ra'ayoyi tukuna.
Sunana Malam Faruk Yarma, tsohon kwamishinan harkokin kula da bunƙasa harkokin matasa. Su waɗanda suke gudanar da jam'iyya a yanzu ƙarƙashin jagorancin Uche Secondus, ai ba za mu ce ba su yi ƙoƙari. Sun yi iya kokarin su daga lokacin da aka zabe su a Port Harcourt zuwa yau. Ai ko zaben 2019 kan lura kawai zaka ga cewa mun tsira da jihohi guda 17 wanda da ba haka bane. Kowa yana ta kokarin ya ga cewa ta ina ne zai sha gaban dan uwansa wajen kasancewa yana da iko a jam'iyyar musamman gwamnonin mu da suke shugabanci a yanzu. To wannan ba karamin ci ba ya kawo ba, kuma shi dai Secondus sun yi kokarin su daidai gurgudu. Lokaci ne na wannan rigima kuma za a yi ta takari.
To madalla, shi me ya fusa ta gwamnatin jihar Zamfara har ya fice daga cikin jam'iyyar PDP? Kuma shin ita jam'iyyar PDP ta koyi wasu darussa daga abubuwan da suka sa ta rasa cin zabe a shekarun 2015 da kuma 2019? Sannan wani shiri ta yawa shekarar 2023 ne? Wannan na cikin abubuwan da za mu duba a wannan kashi na uku na muhawarar da zan haɗa ku da Nasiru Adamul Hikaya da bakin nasa su ci gaba.
Idan ka duba shi kuma gwamnatin Zamfara koda da gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba ne. Amma ya nuna cewa gwamnonin jam'iyyar PDP sun san irin halin da yake ciki da kuma irin matsalolin da yake fuskanta musamman na wajen kashe-kashen mutane da kama-kame da sace-sace. Amma ba su taimaka mishi ba. Ya nemi a taimaka mishi, da aka tashi taimaka mishi sai gwamnonin duka suka haɗu, su 16 suka haɗa mishi ₦150,000 suka bashi. Wannan abu ya mishi ciwo, kuma ya yi magana domin a kasuwa ne kawai ta kone a jihar Sokoto, amma gwamna Wike ya dauki ₦500,000 ya baiwa gwamnan Sokoto a raba ma 'yan kasuwa. Haka lokacin da gwamna Otom ya dawo jam'iyyar PDP ya dauki, da aka samu wannan matsalar na mutane da aka kashe, ya dauki ₦200,000 ya bashi, ya ce a taimaka ma waɗannan mutane. Saboda haka irin waɗannan abubuwan su suka jawo hankalin mutane cewa waɗannan gwamnati wannan mutumin bai da bai
Umar ki kana son ka ce rashin bada gudumawa ta kuɗi ga jihar Zamfara shi yasa shi gwamna Matawalle ya bar jam'iyyar PDP ya koma APC?
To ai yayi kuka. Duk mutumin da ya kuka ya ce ni ina cikin matsala an ki taimakona, ko da ba shi bane, ni in ka tambaye ni ra'ayina ina ganin cewa yana so ne ya samu second term, domin a zatonsa yana ganin jam'iyyar PDP ba za ta iya nasara a jihar Zamfara ba, saboda tun daga farko har zuwa yanzu a koyaushe ko ANPP ne ko APC ke nasara a wannan jam'iyyar. Duk wanda kaga ya koma ya ci aka samu PDP, to an samu wato Mahmud da Shinkafi ya dawo ne, amma ba wai cin zabe ba.
Wato kafin mu je makomar jam'iyyar PDP gabanin zaben 2023, injiniya ka ji abin da Umar ya faɗa, shi ƙarshe ma ya bada hujjar da ta saka ɗaya daga cikin gwamnonin jam'iyyar PDP wato matawallin maradun ya fita daga jam'iyyar ya koma APC ka gamsu da hujjar da ya bayar.
To, ka san tattaunawa muke kuma kowa yana da irin nashi ra'ayi. Kuma ka san sai bango ya tsage ka dangare kan samu inda zai laba ya shiga. Shin ni jam'iyyun nan siyasa da muke yi muna yin shi bisa aqida ne ko kuma san ranmu? Gwamnonin nan da aka zabe su, an zabe su ne don wani gwamna ya sa an zabe su ko kuma Allah ne ya kaddara za su yi nasara? Bari mu koma Zamfara. Babban abin da ya dame ni da gwamnan Zamfara ai ya saki Allah ba rishe ba, ya saki Allah ya kama iska. Yana fa zamansa bai je ma fa kotu ba. Allah cikin ikonsa da girmansa da iyawarsa ya ɗauko gwamnati kacokam ya miƙa masa. Yanzu Allah ne da ya masa wannan baya nan, shi ya sa zai koma APC inda wayansa zai sa ya samu biyan bukata. Ai ba abinda za mu ce sai mu kyale shi da Allah nan. Kuma ai ba wike ne ya sa shi ba, ba gwamnonin APC ne su abinan PDP ne suka taru suka bashi wannan gwamnati ba, Allah ne subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan gwamnati. Ai ni naga kaman da Allah yake fada ba da mu, ba da jam'iyyar PDP ba. Ayade, Ibonyi, duk abin da suka gaya maka ƙarya suke yi. Waɗansu su face a man din local government ne, wani yana rike da chop PDP ta yi masa riga ta yi masa wando ya zama gwamna. Dan suna fada da wike, kai kana da state ɗinka, wike yana da state ɗin shi. Ina ruwanka da wike? Ba sai in zage shi ba, shi waye shi? Shi wiken waye warai? In yana ba da kuɗi ya ba da ne ko ya ba su kuɗi? Da man mutumin da yake kokarin kuka aka jefe shi da kashin akuya. Wannan shine dalilin da yasa suka bar wannan jam'iyya. Da PDP za ta yi nazarin dalilin da yasa aka kwace mulki a hannunta a 2015, da ba su shiga wannan kama karya da suke yi a jihohi na dora waɗansu ba. To yanzu ka ba dan taka ba tsohon gwamna, yanzu kaman shi inda Umar ya fito an ɗauki jam'iyyar gabaki ɗaya kacokam an baiwa wani tsohon gwamna. Ai akwai sauran tsofin gwamnoni? Ina Ramalan Yaro? Ina na Madisambo wanda ya mataimakin shugaban ƙasa? Shin ba su da haƙi? Ba su da mutane a Kaduna? Ko ina Hunkuyi, sanata Hunkuyi da sauransu, da Makarfi, da Ramalan Yaro, da na Madisambo? Ai duk wanda ya zama ya ci zabe matsayin a ward ko a local government ko a state, ai yaransu ne. Me yasa za su nuna san kai a baiwa wani mutum ya zauna a falansa ya rubuta sunaye, su rubuta sunan ƴaƴansu da surkunansu da waɗanda suke so don su zama wani abu a jam'iyya? Ƙarshensa ya kusa.
Wato injina, kafin mu zo ɗazuka ce ƴan takarar ma kaman ba sa son cin zaɓe ne ko ba su ɗau hanya ba. Umar Sani, me za ka ce kai? Kuma ina so ka taɓo mana shin wannan abin da ake a jam'iyyar tun da yanzu an kawar da secondus ɗin nan, ba wani abu shi kenan jam'iyyar tana tafiya daidai kenan ko akwai wani abu da kake hangwa zai faru?
To ai maganar ma kawar da secondus bai taso ba, domin dokan da ta kawar da shi irin doka ne na kwana bakwai, bayan kwana bakwai za ta rushe. Saboda haka maganar an kawar da shi bai taso ba.
Wato kai a wajen ka yanzu yana kan mulki?
Ai yanzu shi kaka yake kan mulki. Ai in ka dubi dokan, watan ex parte order ne, ex parte order kuma kwana bakwai take, bayan kwana bakwai shi kenan ta yi lapse. Saboda haka ba maganar an kawar da shi ba ne, amma ana magana ne akan yaya ita jam'iyyar, ba ma maganar secondus ba ne, domin an wuce kan maganar secondus, ana maganar jam'iyyar PDP ne. Ni ba wai ina cewa dole secondus ko sai sake tsayawa takara ko wani abu ne, amma in an zaɓe ka kai shekara huɗu, to a baka kai shekara huɗu. kada a ce wai za ana neman wani hanya ta yadda za a cire ka. Idan kuma ba za a ba a son ka, jam'iyyar nan tana da tsari, ba a son ka sai ka tsaya, an baka dama ka tsaya, amma an je sai a kada kai. Amma a ce an hana mutum, ana so a hana mutum tsayawa, a hana mutum ƙare shi lokacin shi, to wannan ba daidai bane, ban goyi bayan shi ba kuma ba na tare da wannan tsari.
Umar Sani, kai me kake zargi yasa aka sa, me yasa aka sa shi Secondus, wato shi shugaban da aka ture, me yasa aka sa shi a gaba tunda ku ne yan cikin gidan wannan jam'iyyar? Mun san tsarin dama PDP yawancin shugabanninta ba sa gamawa lafiya, wasu ma envelope ne za a ce kawai a kawo, a ce ga takardar da suka rubuta an sa a ciki, alhali ba komai ma wata kila. Wai
kuma a sa musu bindiga ba? Yawa, a babban matsalar da aka ake sa da kuma irin jita-jitan da muke ji shine.
Gaishe ku malamai, to bari mu tsiga nan sai rana wato yin Allah kai mu dawo da kashi na uku na wannan muhawara din, inda a wannan kashi din za mu ji shi me yasa galibin duk shugabannin jam'iyyar PDP ba sa karewa lafiya ne, za su je kasance ko a kore su ko kuma ma hadda tashin hankali ya barke wanda zai sa su bar kujerar tasu. Ko me tasirin gwamna Wike na jihar Rivers kan wannan jami'a din da kuma wato dole-dolen da ake cewa ana yi, kuma ta yaya shi gwamna Wike din tasirin nasa yake shafar sauran yan uwansa gwamnoni? Wannan na cikin abubuwan da za mu duba a shiri mai zuwa, Allah ya kai mu. Yanzu kan madadin su baƙin namu injiniya Abuba Galadima da Umar Sani Dekat da kuma musamman shi wakilin namu da ya shirya mana wannan muhara, to Nasira da Malikaya, Ali Mustafa Sokoto ne a Washington DC, mun ba ku lafiya.
Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto, yanzu kuma sai labarai a takaice.
A takaice, Janar Colin Powell, bakar fatan farko da ya taba rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka, kanin tsohon shugaban kungiyar manyan hafsoshin sojan Amurka, ya rasu a jiya Litinin da cutar COVID-19, ya mutu yana da shekaru 84 a duniya. Iyalansa sun sanar da rasuwar nashi ne a wani sakon Facebook da yake cewa, mun yi rashin dattijo kuma abin kaunar mu, gashi miji, uba, kaka, kana gurzon ba Amurke. Iyalan nashi sun ce Powell ya samu cikakken allurar rigakafin COVID-19. Powell ya kasance babban jami'in diplomasiyya a Amurka daga shekarar 2001 zuwa 2005 a wa'adin farko na mulkin gwamnatin shugaba George W. Bush. Babban wakilin Amurka a Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ya yi murabus a kan mukaminsa kasa da wata biyu bayan da Amurka ta yanke shawara mai tsarkakiya ta janyewa daga Afghanistan. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ne ya sanar da murabus ɗin Khalilzad a wata sanarwa a jiya Litinin, yana mai cewa mataimakinsa Thomas Ross shi ne zai maye gurbinsa. Ya ce, ina miƙa godiya ga aikinsa na shekara da shekaru ga al'ummar Amurka, inji Blinken. Khalilzad ya kasance wakilin Amurka na musamman a Afghanistan shekaru uku da suka shuɗe, inda ya aiki a ƙarƙashin shugaba Joe Biden da tsohon shugaba Donald Trump. A ƙarshe, wasu 'yan adawar Rwanda sun mutu a wani yanayi mai ban al'ajabi a ciki da wajen ƙasar, lamarin da ya haifar da fargaba a cikin 'yan shekarun nan. A ranar 14 ga watan Satumba, an harbe wani tsohon jami'in soja mai suna Rebukad Karamingigo yayin da yake tuki zuwa ƙasar Mozambique. Tun a cikin shekarar 2016 ne Karamin Gingo yake fadawa hukumomi cewa ana yi wa rayuwarsa barazana. A farkon watan Satumba, wani shahararren mawakin zamani Jay Polly shi ma ya mutu yayin da yake tsare a hannun hukumomi, bayan da hukumomin suka ce sun kama shi yana shan wani abin maye. A cikin watan Fabrairu, an ciro wani dan adawa Saif Bamfuriki a cikin motarsa, aka harbe shi har lahira a Afirka ta Kudu a cikin abin da 'yan sanda suka ce fashi da makami.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jo sa abokanan aikin mu daga Jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya tana na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.